أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah, yau maudu'in mu zai kasance dangane da duniya wadda ake so da kuma duniya wadda ake kiyama. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da son duniya da kuma irin hadarin shi, wanda mun bayyana cewa mun yi tarkizi ne akan kenan duniyan da aka yi kiyama. Mun yi bayanin ayoyin Alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka. Saboda kenan wannan darasin zai kasance ya kebantu kenan ga duniya wanda yake wanda ake so kenan, wanda yake abin nema, wanda yake abin yabo, wanda bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba, sannan bai saba ma son Allah ba, hakanan bai saba ma son lahira ba. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin darussan da suka gabata, kuma ya amfana da mu cikin wannan darasi da ma darussa masu zuwa nan gaba insha Allah. Kenan, kamar yadda muka ce, duk lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wannan duniya din, akwai taklifi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hau kansa a matsayin shi balagegge, a matsayin shi mai hankali, a matsayin shi musulmi, a matsayin shi mai iko akan gudanar da dokokin Allah subhanahu wataala da kuma koyarwa na addinin musulunci. Saboda haka lazimi ne ya kasance yayi tunani dangane da abinda Allah subhanahu wataala yake so da abinda Allah subhanahu wataala bai so. Hakanan lazimi ne yayi kokarin ganin cewa dabi'un shi sun yi daidai da koyarwa na addinin musulunci. Hakanan lazimi ne duk wani abin da zai iya kawo cikas ko matsala cikin wannan alaka mai girma mai tsarki na tsakanin shi da Allah subhanahu wataala yayi kokarin ganin cewa ya nisance shi. Saboda haka neman duniya, duk lokacin da aka ce wani dan duniya ne, kowa ne yana son duniya ko abin da ya kama da hakanan, galiban mutane tunanin su yana insirafi ne zuwa ga me, yana insirafi ne zuwa ga duniya wanda ake kiyama. Suna ganin kenan wani abu ne wanda yake bai da kyau, kuma wani abu ne wanda yake bai dace da musulmi ba, musamman wanda yake hankoron samun lahira, wanda yake hankoron ganin cewa makoman shi na lahira yayi kyau. To amma san duniya, kamar yadda muka bayyana cewa kashi biyu ne, akwai san duniya wanda ake kiyama wanda shine galiba wanda muka yi bayani a kansa, akwai son duniya wanda ake so. Wanne ne son duniya wanda ake so, wanda yake kasance abin yabo kuma abin nema, kuma bai saba ma da koyarwa na musulunci ba, bai saba ma son Allah ba da son lahira ba? Wannan shine ma'ana duniyan da mutum zai amfani da shi wurin ganin cewa ya gyara lahirar shi. Kamar yadda muka sani, a koda yaushe in mutum yana buƙatar ya aiwatar da wani abu, koda ko ya kasance wannan abin ya shahi ma'anawiyatin, ya shahi al'amarin lahira ne, zaka ga cewa wannan al'amarin yana buƙatar kuɗi, yana buƙatar dukiya, yana buƙatar ma'adda. Saboda haka duk lokacin da zaka ɗauki ma'adda ɗinka, duk lokacin da zaka ɗauki duniyanka, duk lokacin da zaka ɗauki kuɗinka da dukiyanka, ka sa shi a cikin hidima na addinin musulunci, a cikin hidima na al'amuran lahira, to wannan ba duniya bane, wannan lahira ne. Son yin haka kuma ba son duniya bane, son lahira ne. wannan sodiya mutane suna shiga shubha suna samun rikici cikin fahimtar ire-iren wannan al'amura din sai ga wani lokaci mutum dan ya samu kanshi a koda yaushe yana kasuwa sai ya rika ganin shi ya zama tudan duniya ne ko mutum ya samu kanshi a koda yaushe yana wurin aiki misali a biro ne yake a office ne yake kuma wani al'amari wanda ya kama da haka sai ya rika ganin cewa shi yanzu ya zama dan duniya duk al'amuran shi ba su na dangantaka da lahira kawai al'amarin duniya ne wannan muna da wannan matsala a cikin al'umman mu so diwa suna mummunan fahimta dangane da mafahim da kuma koyarwa na addinin musulunci sai su dauka cewa su yanzu ɗan duniya ne al misali in za mu kiyasta da waɗanda suke yin aikin taxi ko da washe suna daukan mutane su kai nan wurin su aje su dauko su kai nan su aje sai su rika tunanin kenan su al'amarin su babu aikin Allah ciki ba al'amarin lahira ciki wannan kuskure ne in ya kasance kana aikin taxi dinka ne saboda ka nemi halal wato kana yi ne da gaskiya kuma kana yi da amana baka cutan kowa baka ƙarya baka zalunci kana neman abinda zaka ci kana neman abinda zaka ci da iyalinka to wannan aikin naka da kake kana yi na taxi ibada ne kuma wannan aikin da kake kana yi ba neman duniya bane neman lahira ne haka nan in ka samu kanka a kasuwa kullu in sahiya ta waye ka je ka bude shago ka zauna ka jira har rana ta fadi ka ruhe ka koma wannan aikin da kake yi in dai ka tsare gaskiyanka ka tsare amananka ka tsare mutuncinka baka cuce kowa baka zalunce kowa ba nufin ka shine ka ci halal kuma ka ciyar da iyalinka halal kuma ka biya bukatunka na duniya da na lahira wannan ibada ne wannan ba a kiran shi neman duniya wannan ana kiran shi neman lahira son yin haka kuma ba a kiran shi son duniya ana kiran shi son lahira haka ne in kai ma'aikaci ne tunda sai ka je biro ka zauna da rana ka dawo da murci ka koma in dai ka tsare gaskiyanka ka ce ka tsaye ka tsare amananka ka tsare mutuncinka ka tsare dokokin Allah subhanahu wataala da ka'idodin da aka yi rijejiniya da kai kai aiki akan shi ka kiyaye haƙƙoƙin da aka aza maka in dai kana wannan ne saboda ruha makanka asiri saboda biyan bukatunka biyan bukatun iyalanka biyan bukatunka na lahira in dai kana yin haka to aiki ne wanda yake na lahira ba aiki bane wanda yake na duniya son yin haka kuma son lahira ne ba son duniya saboda haka ya kamata ya zamanto mun fahimci wannan da kyau galiban mutanen mu suna kuskure a wurin tunani suna ganin cewa wannan al'amari ne na duniya saboda haka ba su ma jin dadin yin shi ko abin da ya kama da haka to wannan al'amari ne na lahira kuma son lahira ne ba son duniya ba saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan ka'ida din a koda yaushe abin da yake ma'auni cikin al'amari ya kasance son duniya ne ko son lahira menene in ya kasance abin da kake yi kana yi ne saboda ka tsare mutuncinka kasuwanci ne aiki ne ko abin da ya kama da haka nan in ya zamanto kana yin shi ne saboda ka tsare mutuncinka kuma ka ruha makanka asiri ka biya bukatunka da na iyalanka da ma sauran bukatunka na lahira wannan aiki ne na lahira domin aiki ne wanda zaka samu lada akan shi Allah zai baka lada akan shi haka nan son yin haka shi ma ba a kiran shi son duniya ana kiran shi son lahira ne shi ma Allah subhanahu wataala zai baka lada akan haka saboda haka wannan shine ma'auni amma in ya kasance kawai kana aiki ne saboda karaya duniya saboda sha'awan duniya ba abin da ya dame ka ta wani hanya ne ka samu wannan dukiya ta halal ne ko ta haram ne ta hanyar da Allah ta'ala yake so ko ta hanyar da Allah ta'ala baya so haƙoƙin mutane da abin da ya kama da haka nan in ya kasance kana neman duniya ido ruhe ba tare da iyaka ba wannan ya kasance son duniya musamman ma in ya kasance akan hisabin lahiranka ne ma'ana zaka nemi duniya koda ko zaka rasa lahiranka ba abin da ya dame ka wannan son duniya ne ko kuma abin da kake samu mukun ka sashi hanya na kwarai hanya na halal sikitik sashi hanya na zunubi shan giya alfasha da sauransu wannan san duniya ne shi yasa yazo cikin wani bayani na Imam Ali alayhi salam yake cewa mutumin da yafi kowa asara shine mutumin da zai saida lahiran shi saboda duniyar shi watan kawai duniyar shi yake gani duniyar shi kawai ya sama gaba koda ko ya rasa lahiran shi ba abin da ya dame shi wannan yafi kowa asara wanda yafi wannan mutum kuma asara wane ne shine wanda zai saida lahiran shi saboda duniyar wani shi ba wani abu zai samu ba shi ba duniyar zai samu ba amma wani ne zai samu duniyar sakamakon haka shi sai ya watsi da addinin shi domin ya saman ma wannan mutum duniyar shi wannan shi kuma yafi wancan na farko asara da kuma tabewa wallahi billah kenan ya kasance neman duniyar ka saboda ka tsare mutuncin ka ka tsare addinin ka ka ci halal hakanan kuma saboda ka biya bukatunka wanda suka halatta na duniya hakanan kuma bukatunka na lahira wannan in kai haka ka nemi lahira kenan kuma aikin ka saboda lahira ne kuma son haka saboda lahira amma wallahi billahi in ya kasance kana rayuwa ne saboda ya zamanto kawai ka samu duniya ta hanyar da ya halatta ko ta hanyar bai halatta ba ka je kuma ka sashi inda bai halatta ba to wannan yana da matsala wannan son duniya ne kuma son haka son duniya ne kuma aiki ne saboda duniya kuma abin nisanta ne domin in mutum bai nisanci haka ba duk abubuwan da muka karanta cikin ayoyi ko hadisi wanda zai kasance ga mu kuma wanda ya zumce wannan zai samu mutum wallahi billah kenan yana da kyau ya zamanto mun fahimci wannan da kyau a matsayin mu musulmi a matsayin mu wanda suke aiki da koyarwa na addinin musulunci a matsayin mu masu hankali wanda suke son duniyar su ya zamanto ya gyaru hakanan kuma lahiran su ya zamanto ya gyaru shi yasa ma zamu gani a cikin alkur'ani mai girma irin wannan duniya wanda ya kasance abin nema abin so alkur'ani ya yi bayani kan irin wannan al'amura inda ya yaba dukiya wadda za ta kasance tana dauke da ahdaf masu muhimmanci wadda kenan zai zamanto za a nemi lahira da ita ko kuma za a yi aikin alheri da ita a cikin wannan duniya din saboda haka muna da aya a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yayi ta'abiri ga dukiya na duniya da cewa alkhairi ne in Allah subhanahu wataala ya baka dukiya Allah subhanahu wataala ya baka arziki cikin wannan duniya din to alkhairi ne Allah ta'ala alkhairi ne ya baka saboda haka kai kokari ganin cewa wannan alkhairi din ka kiyaye shi ka kiyaye haƙin shi ka sashi inda ya dace ka sashi inda zai amfani duniyanka da ya zamanto kuma ya amfani lahiranka amma kada ya zamanto ka je ka sashi inda zai cutar da duniyanka kuma ya zamanto ya cutar da lahiranka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa cikin wannan cikin suratul baqara ayata 180 Allah subhanahu wataala yake cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin Allah subhanahu wataala yace yana bayani dangane da wadanda mutuwa za ta zo musu in ya kasance suna da wani alkhairi wanda suka aje to lazim ne zamanto sun yi ma iyayensu wasiyace ko kuma su yi ma makusantansu wasiyace wannan Allah subhanahu wataala yace haƙi ne akan mutanen da suka kasance suna jin tsoron Allah amma wanda yake ba tsoron Allah ya dame shi ba dama zai abin da ya ga dama ne irin wannan alama musu dame shi ba amma in ya kasance mutum yana jin tsoron Allah to haƙƙi ne zaman to yayi wasiya. Wasiya wajiba ce idan ya kasance mutum yana da abin da zai wasiyaci da shi. Saboda haka abin da yake amfana mu a nan wurin cikin wannan mawdu'in kuma abin da muke bukata cikin wannan mawdu'in da muke bayani a kansa dangane da duniya wanda ya kasance abin so kuma abin nema wanda bai saba da koyarwa na musulunci ba bai saba da son Allah ba da kuma son lahira shine anan wurin Allah subhanahu wataala ya kira dukiya da kuma arziki na duniya da kalman alkhairi wato alkhairi wanda yake mutlaqan alkhairi ba tare da wani kaidi ba wato cikin wannan ibara inda yake cewa in taraka khairan kenan idan ya kasance ya bar alkhairi yana da dukiya kenan da arziki na duniya to lazim ne ya zamanto yayi wasici kenan a cikin wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala ya nuna mana kenan dukiya da kuma arziki na duniya alkhairi ne kenan tunda ya kasance alkhairi ne kenan abin so ne kuma abin nema ne amma abin da yake da muhimmanci a nan wurin shine zamanto mutum yayi amfani da shi cikin hanya wanda yake Allah ta'ala ya yarda da shi yayi aikin alkhairi ciki ya taimaka ma mabukata ya taimaka ma raunana ya gina ababen da mutane za su amfana da su rijiyoyi ne wuraren karatu ne da abin da ya kama da haka nan duk wani abin da zai sabbaba raha na mutane da kuma taimakon mutane yayi aikin alkhairi ciki gina masallatiya da sauransu wanda kuma zai samu isti'ana da shi akan al'amarin shi na lahira saboda haka wannan kenan ya nuna mana janibi na duniya wanda ake so kuma wanda ta kasance alkhairi ce kuma kowa na fatan ya kasance ya samu alkhairi kuma ya kasance daga cikin ma'abuta alkhairi kenan anan wurin kaidin shine kasance mutum zai shigar da wannan alkhairi cikin abin da Allah subhanahu wataala ya dade shi wannan kenan shine zai maida shi duniya abin so duniya abin nema kuma wanda yake bai saba ma yardan Allah subhanahu wataala saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala an fanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين